mix nation go.
Mai soyayya da yar bata ya fa ban miliyan dubu biyar. Mai niyyar ya ce ta canja a garar shingida biyar. Bakar mace duniya ce ganganci ne samu a yar. Wace ce Black Beauty wane zai amsa tambayar? Ta yi kalar chocolate ta ce habibti kare da ka bani yalankati ka bani minti komai na ta yana sayi mu shirya party kin dan wanka ki sanya party da ce ni to ta fito mu kai hoto daga hoto sai na ji na rikito na koma hoto automatic na rasa masarrafi ya san hoto ta yi kalar coca cola da gani ɗaya zuciya ta fola bayar ibada ga sallah da irin wannan mace zani kula bakar mace in aka yi dace mai soyayya da yar bata ya fa ban miliyan dubu biyar mai niyyar ya ce ta canja a garar shingida biyar bakar mace duniya ce ganganci ne samu a yar wace ce Black Beauty wane zai amsa tambayar mai soyayya da yar bata ya fa ban miliyan dubu biyar mai niyyar ya ce ta canja a garar shingida biyar bakar mace duniya ce ganganci ne samu a yar wace ce Black Beauty wane zai amsa tambayar baka baka mai ruwan zuma mai sakokin so na tsinduma mai kyawun idane ya kaskirar ta tana dan sama mai dumfin da irin shirya murmushin ki ciki da salama asalin tsarin zubin gashi daga kallo ka san an gama na fada sanyar sai na rubuto si ka faka faka da dawo da amsa sai da sakon soyayya ta sassa amma ba suna da daurin kai bakar mace na da daurin kai ni ina son mai daurin kai mai soyayya da yar bata ya fa ban miliyan dubu biyar mai niyyar ya ce ta canja a garar shingida biyar bakar mace duniya ce ganganci ne samu a yar wace ce Black Beauty wane zai amsa tambayar mai soyayya da yar bata ya fa ban miliyan dubu biyar mai niyyar ya ce ta canja a garar shingida biyar bakar mace duniya ce ganganci ne samu a yar wace ce Black Beauty wane zai amsa tambayar.